shi ba shi 50,000 shi taimaka mai, shi ba shi 50,000 shi sana'a, shi kara cikin jalli ne zai yi sana'a raguna sai su zame da kudin. Awo nike to sai an kaya sallah zai ba shi 50,000 shi ba shi 10,000 in an kai sallah an haƙari ya in zame da kudin, in zame da kudin zai mai da 50,000 kuma shi ba shi 10,000 ko? Kin shi ka nuhi ko? To wannan ya haramta ga shari'a. Haram na ka ba mutum kudi shi sana'a ka ce mai ga abin da zai baka na riba, sai dai ka ce in an samu riba a kasa uku ka ɗauki kashi biyu shi ɗauki kashi guda, ko kuma shi ɗauki kashi guda ka ɗauki kashi biyu, ka ɗauki kashi biyu shi ɗauki kashi guda, ko shi ɗauki kashi biyu ka ɗauki kashi guda, ko a raba daidai kai rabi shi rabi, ko kuma a kasa kashi biyu shi ɗauki kashi huɗu shi ba kashi guda, ko kuma gaba ɗaya kai addali ba, ko kuma gaba ɗaya shi addali ba. Duk shari'a ta yarda da wannan shi a cikin shehin ritala a kifatu ɗalibin rabbani duk ya zo akan wannan, saboda mai ita watan ƙiradi mutane na guda biyu masu bukata shari'a ta diba. Wannan shi na da kuɗi bai iya sana'a ba, shi ko wannan ya iya sana'a bai da kuɗi, don haka shari'a sai ta haɗa su ta yadda da ribar da ba a samu ba a ƙaddata in an same ta za a rabunta, an gane, sai an raba kowa ya sa abin da a gare shi, kaga nan ga ya ba shi 50,000 amma shi sai shi sana'a bai san komai zai samu ba, ai yakan yi a hwaɗa ɗin, yakan yi har gaba ɗaya shi sana'a ragunar shi ƙare gaba ɗaya duk bai shi riba ba, to in ya ba shi 10,000 akan me ya ba shi, kaga ya ba shi kenan akan riba ko? Don haka shi dai a bakin da wannan ba, in dai za su yi shi ba shi 50,000 shi sana'a, in an ka ƙare sana'a raguna an kai sallalai an haƙare a zo a hidda 50,000 abinda an ka samu tun da taimaka mai da yi a kasa kashi huɗu shi ba shi kashi uku shi kuma shi ɗauki kashi guda, ko a kasa kashi uku shi ba shi kashi biyu shi ɗauki kashi guda, ko kuma sai rabi da rabi, amma tun kafin a raba ya kamata a yi wannan shirin, to idan an ka samu riba za mu raba kashi kaza, kai adda kaza ni adda kaza, amma sun kai daidai ne aka ne shi kenan yayi wannan abin da shi a tayar da shi kenan, amma shari'a ba ta yarda a ba da kuɗi a sana'a ba kullum a kawo riba. Shi a nan cikin mawaɗa Malik ya ce haram na kuma yanka kana kuɗin kana aka baka baka san sai da kake kana son kuɗin nan. Ya yi in cikin ƙiradi na wani baka 50,000 ko akan ƙiradi akan kuyi sana'a a samu riba a raba, kayyajejeniya da shi akan abinda an ka samu za a raba, kai za ka ɗauki kaza shi zai ɗauki kaza, wani baka 50,000 in ka irin wannan jejeniya shi sai a haɗa 100,000 kenan, in an ka samu riba in lokaci guda ka amso su in an ka samu 20,000 riba sai a samu 50,000 waɗanga 50,000 a samu su 10,000, in kuma 25 na ka amso an ka samu 20,000 riba sai a kasa 20,000 kashi uku a samu 25 kashi guda a samu 50,000 kashi biyu, haka za a yi. Kaga can mai 50,000 ka san yana jeje ne da kai mai wannan ka san yana jeje ne da kai da shi, wannan babu komai game da haka nan. Yana tambaya akan hukuncin hitsari tsaye ga musulunci, to bayani ya gabata cikin kitabu Tahara, Buhari ya kulla babi ya ce babul bauli qa'iman, bai mai bayani akan hitsari tsaye, kuma ya ce a tan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya zo ga su baɗata ƙaumin wurin zuba sharanin su mutane wa bala qa'iman hitsari tsaye, kuma wannan ita amsa ba ta Imam Malik radiyallahu anhu ya ce aka ana yi tsaye saboda ga hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama. Akwai hadisi na Aisha ta ce kucce manzo Allah ya tsari tsaye ya wa manzo Allah kaja, manzo Allah bai tsari tsaye ba, to cikin gida take ba waje take ba, su ko an su ko sadda an kauje su ko an awaje sun gani eh shi a hadisi ina jin ko na sunna Malik radiyallahu anhu, amma ai ana sun wannan ina jin kuma ai ba ma sai an yawaita ba ko mun yawaita lokacin da muka kawo gon gababi mun yawaita mun kawo sun kace akan cewa ana yi tsaye mun kawo sun kace akan ba a yi tsaye, amma shi Buhari radiyallahu anhu an ce shine asaful kutubi ko asaful kutubi alal qur'ani yace babul bauli qa'iman a koma adiba ciki ne a gani, to nan kada a ce wai hitsari tsaye mu ne gare shi ga shari'a, wal hasanu ma hasanu shar'u wal qabihu ma qabahu shar'u, duk abinda an kace mai kyau na shari'a ka kyautata wa ita ka nuna nawa, walaysa lil aqli hukmu hankali bai hukunci, wal husnu wal qufu idza ma qusida wasfur kamali aw nufur dabi wadduhu aqli wa illa shar'i,